duk da tsarin na'urar tantance masu kada kuri'a an bi tsarin gargajiya da aka saba na daukar kuri'a ɗaya bayan ɗaya da mutane kan kidaya da kansu har sai an gama lissafin kuri'a da kowane dan takara ya samu a fili yake inda magoya baya kan nuna farin ciki ta hanyar sowa in sun bi dan takarar su ke kan gaba a rumfar zabe mazabar AYA mashigar Abuja daga jihar Nasarawa inda dan takarar Labour ya lashe da kuri'a 245 inda mai bi masa baya Bola Tinubu ke da 67 Atiku Abubakar na PDP ke da 46 magoya baya sun shiga murna ta akalla dai sun kawo mazabar su
Kindly tell us your name
My name is Israel Sunday
from which state
from Akwa Ibom state as I've already won I think but if they not give him that means there is something somewhere that is wrong somewhere
Israel Sunday na daga masu marawa Peter Obi na Labour baya dake tunanin hakan na nuna har dai ba Obi aka ayyana a kasa baki daya a matsayin wanda ya lashe zabe ba to an yi wani abu ne na saba kaida duk da haka masu marawa kwankwaso baya na cewa dama yanayin akasarin mutanen da ke zabe a rumfar magoya bayan Obi ne
Suwara Ibrahim Zubairu
ya ba su wata takarar rata ba kadan ba an ana cewa dinki zan yi cewa dinki ya laka su wajen barana ta kai ce baka laka su biyar
abun ya baka mamaki ko kuma dama an yi tsammani haka dai
ba eh to ni duba da la'akari in dan naci abun ya ban mamaki zan yi cewa abun bai ban mamaki ba dalili abun sai abun bai ban mamaki ba saboda nan dai mazabannin nan inda nake da kuma wanda suke mazauna nan AYA mafita da kabilu ne
kabilu ko kuma ɗan kabilar Ibo
ɗan kabilar Ibo
amma me tunaninka kana ga wannan zai iya sa shi fita obe lashe zaben nan
ya kudin su rukun gida
shi kuma wani matashi ya ce ya ga ana raba naira 5,500 don zabar wani dan takara amma shi ya ce ba zai karbi kudi ya koma hammar shekara hudu ba
sunana Ibrahim Umaru mai gida farin kashi akwai a cikin wani envelope zai baka ga motarsa wani ja kawai santa zai baka gasan shi politics wani yana iya sai da incin sa akan 5,000 za ka iya sai da incin ka ya shi kasa wahala shekara 8 wai muna wahala haka mata mu gane
to amma wani ne zai fitar da mutane daga wahala in haka
na gida sani sai Allah
za a bude dakin tattara sakamako na kasa da fara ayyana sakamako a lahadin nan inda hakan ka iya kaiwa zuwa ranar litinin ko fiye in an yi la'akari da abin da ya faru a zabukan baya Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya